Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan la'asari da kuma fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk sanye ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 9 ga watan Maris na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, ga Aisha da kanun labarai.
To Murtala, yau Alhamis Rasha ta kai harin rokoki a sassan Ukraine wanda ya sanadiyar kisan mutane biyar. Wani harin wani dan kunar bakin wake Afghanistan ya tada bam wanda ya sanadiyar kisan wani gwamna da wasu mutane guda biyu. Sojojin Korea ta Kudu sun ce sun gano wasu makamai masu linzami masu gajeren zango wanda Korea ta Arewa ta harba a cikin ruwa a yammacin gabar teku a yau Alhamis.
To kanun labaran kenan. A Najeriya, ƴan siyasa na ci gaba da bayyana ra'ayoyi kan matakin hukumar zaben kasar na dage ranar gudanar da zaben gwamnoni da ƴan majalisun jihohi.
An riga an shirya, an sai an yi abubuwa, an yi tsare-tsare, tunanin kawai gobe ko jibi a ci gaba da aiwatarwa a jihar Kuri'a, to sai ga shi an daga zabe.
A jihar Legas da ke kudu maso yammacin Najeriya kuma wani hatsarin jirgin kasa ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane shida tare da jikkata wasu da dama.
Shi dai wannan hatsari ya auku ne a lokacin da jirgin kasa ya yi karo da motar safa da ke dauke da ma'aikatan gwamnatin jihar Legas.
A kowace ranar Alhamis kamar yau za a ji shirinmu na lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ke gabatarwa. Za kuma ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurari, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da yammacin yau. Ga cikakkun labaran duniya. Jami'an Ukraine sun ba da rahoton cewa a yau Alhamis ne Rasha ta kai musu harin rokoki a sassan kasar waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar akalla mutane biyar. Sojojin Ukraine sun ce sun kakkaɓo rokokin Rasha 34 cikin 81 da suka harbo, sannan sun harbe jirage mara matuƙi ƙirar Iran guda hudu wanda dakarun na Rasha suke amfani da su. Gwamnan yankin yammacin Lviv ya ce mutane hudu ne suka mutu lokacin da rokar ta afka a wani unguwa inda mutane suke zaune. Gwamnan yankin Odessa Maxim Marchenko ya ce rokokin Rashan sun afka kan na'urar samar da makamashi wanda ya jefa yankin cikin duhu. Marchenko ya kuma faɗi cewa harin ya lalata gidajen mutane, sai dai kuma babu rahoton wanda ya yi rauni. Dakarun Isra'ila sun kai samame a wani ƙauyen Falastinawa a birnin Janina yau Alhamis, inda suka kashe 'yan gwagwarmaya masu ikirarin jihadi waɗanda ake zargi da yin harbe-harbe a yankin. Mayakan su uku sun yi ikirarin cewa suna jihadin musulunci ne, wanda sojojin Isra'ilan suka ce suna zargin su da kai wasu hare-hare inda aka yi harbe-harbe a ƙauyen Jaba wanda ke kudancin Janina da ma yankin da suke. Homesh, wani matsuguni a bayan gari wanda aka tada mazauna garin a shekara ta 2005 amma yanzu ya zama makarantar addini. Wannan lamarin ya auku ne a ranar da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin zai kai ziyarar aiki Isra'ila, inda ake sa ran zai tattauna batun tashin hankali da ke daɗa ta'azzara a gabar tekun Gaza. Wato dubban masu alhini, wasunsu na ɗauke da tutar Palestine, ƙyallayen manyan ɓangarorin Hamas, Islamic Jihad da Fatah suke ta faɗin cewa sai mun rama suka shiga tawagar jana'izar mutane ukun da aka kashe yayin da masu bindiga suka yi ta harbi a iska. Sojojin Koriya ta Kudu sun ce sun gano wasu makamai masu linzami masu gajeren zango wanda Koriya ta Arewa ta harba a cikin ruwa a yammacin gabar teku a yau Alhamis. Hafsoshin kudanci na haɗin gwiwa sun ce an harba makaman ne daga wani yanki da ke gabar teku a birnin Namfo. An kai wannan harin bayan da kanwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un mai faɗa a ji ta yi gargaɗi a ranar Talata cewa ƙasar a shirye take ta ɗau matakai na tasiri cikin gaggawa akan Amurka da Koriya ta Kudu, yayin da ƙawayen suke ƙoƙarin faɗaɗa atisayen soja domin ci gaba da yi wa Koriya ta Arewa barazanar harin makamai masu linzami.
To an jima kadan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotannin mu. Yayin da hukumar zaben Najeriya ta bada sanarwar dage zaben gwamnoni da ƴan majalisun jihohi da aka shata gudanarwa a ranar Asabar, ƴan siyasa musamman waɗanda suka tsaya takara suna ci gaba da bayyana ra'ayoyi kan lamarin da kuma yadda zai iya shafuwar shirye-shiryensu. Wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari na ɗauke da rahoton.
Hukumar zaben dai ta maida lokacin zaben gwamnonin zuwa 18 ga wannan wata na Maris a maimakon 11 ga watan na Maris kamar yadda ta tsara a baya akan dalilai na yin gyara ga na'uran nan ta Vibas. Alhaji Isa Liman Kantigi shine dan takarar kujerar gwamna a jihar Niger a karkashin inuwar jam'iyyar PDP ya ce fatar su dai shine hukumar zaben ta yi adalci.
Mu dukan a dai adalci ko ranar da aka sa ma yayi daidai da mu, amma dai mutu abin da muke roke INEC su zama to sun yi adalci, saboda su zama to mutanen da su ba za su samu abin da za su je su ga Allah ba, saboda duk abin da muka yi za mu je mu yi magana da Allah gobe ko jibi. Saboda haka mu kowane mutum da yake aiki a INEC ya tambayi kansa abin da nake yi nayi bisa kan doka ne ko kuwa nayi son kai ne. Saboda haka mu dai mun dogara ga Allah da ya halicce.
To shi ma dai Malam Umar Larat dan takara ne na kujerar gwamnan Niger a karkashin inuwar jam'iyyar matasa ta YPP ga abin da yake cewa akan ƙarin lokacin.
Wannan yankin su an gasu tunda kotu ne ana bin doka ne, ai kotu ne ake bi, wanda da kyau a bi doka ai suna bin doka ne.
Wasu na ganin kamar ku ƴan takara an ƙara maku abin zai ƙara maku wahalhalu da yawa, babu wani matsala bangaren ku?
Ba wani wahala da yadda kenan insha Allah, wannan kuma kila dama ne na nasara daga wurin Allah, ba damuwa da insha Allah, ba damuwa.
To sai dai a nata gefen jam'iyyar APC mai mulki ta ce duk da yake ta gamsu da hujjoji da hukumar zaben Najeriya ta bayar na ƙara lokacin, amma dai bata ji daɗin ƙarin lokacin ba. Inji daraktan yakin neman zaɓe na kujerar gwamnan jihar Niger na APC Honorable Umar Bago, wato Alhaji Isa Sidiri Jau.
Daga zaben gaskiya yana da nashi aibu, kuma amma a matsayinmu na a wannan iya da abu ya zo sai mu dauke shi da good faith, sai mu ce Allah ya sa ya zama alheri gare mu baki daya. Ba ka sani an riga an shirya an yi abubuwa an yi tsare-tsare tunanin kawai gobe ko jibi a je a ci gaba da aiwatarwa a jefa ƙuri'a, to sai gashi an ce an daga zabe. To mu fatan mu Allah ya sa haka din ya zama alheri.
A yanzu dai ko ba komai ƴan takarar sun samu ƙarin lokaci na ƙara zawarcin magoya baya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa na Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu kuma ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
Hukumomin Taliban a Afghanistan a yau Alhamis sun ce wani harin bam ya afka ofishin wani gwamna, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwarsa da wasu mutane biyu. Harin da aka kai da sanyin safiya a Mazar-i Sharif, babban birnin yankin Balkh, ya raunata akalla mutane 7 a cewar ma'aikatan asibitin. Jami'an 'yan sandan yankin sun ce wani mutum ne na dan kunar bakin wake sanye da riga da abun fashewa ya tada bam din a hawan hawan ginin na biyu inda ofishin gwamnan Mahmud Dawud Muzami da ya mutu yake. An garzaya da shugaban masu rinjaye dan jam'iyyar Republican Mitch McConnell asibiti bayan da ya tuntube a wani hotel a jiya Laraba, wani mai magana da yawun sanatan ya bayyana. Sanatan mai wakiltar Kentucky mai shekaru 81 na halartar wani taron lafiya ne a Washington a lokacin da ya fadi. An kuma garzaya da shi asibiti domin kula da lafiyarsa, wakili Don Andres ya ce. Ofishin McConnell bai ba da wani ƙarin bayani a game da halin da sanatan yake ciki ba, ko kuma tsawon lokacin da zai kwashe bai shiga majalisa ba. A shekara ta 2019 shugaban ya yi tuntuɓe ya faɗi a gidanshi a Kentucky, inda kafadarsa ta karye. A wancan lokacin sai da aka yi masa aiki domin gyara karayyar da ya samu a kafadarsa.
gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar bangaren na rahotanninmu. Rahotanni daga jihar Lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya na bayyana cewa wani hatsarin jirgin sama da wata motar safa ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane shida da kuma jikkata wasu da dama. Baban gida Jibril na dauke da cikon rahoton daga birnin Eko.
Shi dai wannan hatsari ya auku ne a lokacin da jirgin kasa ya yi karo da motar safa da ke dauke da ma'aikatan gwamnatin jihar Lagos a sanarwar da ya baiwa manema labarai jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta kasa nema Ibrahim Farinlauye ya ce nan take dai fasinjoji akalla shida suka rasu, yayin da wasu da dama kuma aka garzaya da su wasu asibitoci da ke birnin na Lagos. A lokacin da ya ziyarci asibitin koyarwa na jihar Lagos, gwamna Sanwo Olu ya jajantawa iyalai lan waɗanda hatsarin ya rutsa da su tare da umartar ba su magani cikin gaggawa. Haka kuma gwamnati ya ce za a sauko da tutoci ƙasa-ƙasa domin girmama waɗanda suka rasu a wannan hatsari. Mr. Benga Motoshin shi ne kwamishinan yaɗa labarai na jihar Lagos.
There are people who are very close to Mr. Abaide Sanwo. They are there to his heart and it's the kind of tragedy that nobody prays for. But what is going on here now is that doctors have put these guys in what they call the triage center for them to be sorted out, and then those who are going to be moved into wards, and those who may even be treated and be allowed to go home today. So the impression that some people are creating that they have not been taken care of, it is very wrong.
Da ce yanzu haka likitoci da malaman jinya na ya bakin kokarin su na bada agaji ga masu jinya, kuma babu kamshin gaskiya game da rade-raden da ake bazawa ta kafofin yaɗa labarai cewa hukumomin asibitoci daban-daban sun ke kulawa da marasa lafiya. Kwamishinan ya ƙara da cewa fasinjojin motar safar ma'aikata ne na gwamnatin jihar Lagos da ke kan hanyar su ta zuwa aiki da safiyar yau, kuma gwamnati tana alfahari da su. Shi ma bangaren sa ministan sufurin jiragen sama Sanata Hadi Sirika ya ba da umarni ga hukumar da ke gudanar da bincike akan hatsura da ke karkashin ma'aikatansa da ta hanzarta gudanar da bincike domin gano musabbabin wannan hatsari da ya auku a birnin Lagos. Wata sanarwa da mataimakinsa ta fuskar yaɗa labarai Dr. James Odogbo ya rata ba hannu ya ce gwamnati ta damu matuƙa dangane da wannan hatsari. Wasu shaidun gani da ido dai sun shaida wa 'yan jarida cewa direban motar safar ya ki tsayawa a lokacin da aka tsaye da sauran motoci bayan da jirgin ya tunkaro hanyar da motocin ke wucewa, watakila a bisa tunanin cewa zai iya wucewa kafin jirgin ya kawo gare shi. Wannan dai ba shi ne karin farko ba da ake samun hatsari na mota da kuma jiragen kasa a Lagos da kuma sauran sassa daban-daban na Najeriya. Ko a kwanakin baya ma dai a birnin Abuja, wani jirgi da ya taso daga Kaduna ya kashe wata mata ma'aikaciyar gidan talabijin ta ƙasa NTA a lokacin da take ƙoƙarin tsallaka hanyar jirgin. Baban gida Jibril, muryar Amurka daga Najeriya.
Ta gaida baban gida Jibril. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan makanta ko rashin gani da wasu cutuka ke haifarwa wanda za a iya kare aukuwar hakan, wato avoidable ko preventable blindness a turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan ido Dr. Zailani Abubakar Isa da ke aiki a asibitin tarayya da ke Abuja, wato National Hospital. Likita, barka da wannan lokaci.
Yawwa, barka dai.
To likita, kamar wasu cutuka ne ke haddasa makanta ko rashin ganin da za a iya kare aukuwar hakan?
Abubuwan da ke sa makanta da za a iya kare aukuwar su su ne kamar abu da ake kira cataract, shi ne na farko. Don an kiyasta cewa akwai misali kamar miliyan 45 a duniya na waɗanda ke makanta saboda wannan larura ta cataract, a hausance yanar ido. Ita wannan yana abu ne wanda idan har mara lafiya ya je asibiti aka duba idon aka tabbatar yanar ce, duka za a yi mishi aiki kuma cikin kankanin lokaci ganin shi ya dawo. So shi yasa kin ga tana ɗaya daga cikin abu da za a iya cewa za a iya karewa in har mutum ya zo asibiti ya je wurin da akwai kayan aiki da kuma ƙwararrun mutanen da za su iya yin wannan aiki cikin kankanin lokaci, idon mutum zai dawo kuma gani zai dawo. Na biyu, akwai abu da ake kira trachoma. Shi wannan ƙwayoyin cuta ke sa wannan laruran har ta kai ga rashin gani. Trachoma a Hausance wasu sukan ce da ita amosanin ido ko kuma ciwon da datti da kazanta da rashin isasshen ruwa a wuraren da suke da ƙura da kuma iska yafi aukuwa, ita ce trachoma. Kamar a Najeriya, bangaren da yafi aka fi samun waɗannan marasa lafiya su ne yankunan mu da suke kusa da hamada, kamar jihohin Borno, Yobe, Jigawa, Bauchi, bangaren arewacin Bauchi da kuma Katsina, Sokoto da irin waɗannan jihohin su ne dai suka fi aka fi samun wannan ciwo na trachoma. Abu na uku, gaba-gaba waɗanda ke sa rashin gani zai iya sa mutum ya samu makanta wanda za a iya karewa shi ne vitamin A deficiency, wanda larura ce da take samun yara mafi yawa waɗanda saboda rashin isasshen abinci mai gina jiki akwai sinadarin vitamin A da baya samuwa saboda wannan ƙarancin isasshen abinci mai gina jiki yake sa a sami larurar rashin gani yaro ya samu makanta. To amma idan aka ba ma yaro abinci isasshe mai gina jiki aka kuma rika zuwa asibiti ana neman shawara daga malaman asibiti sai ka ga an tsare wannan daga afkuwa. Abu na hudu, wanda waɗannan abubuwa duka muna tattare da su a wannan yanki namu na duniya, shine abu da ake kira onchocerciasis. Onchocerciasis ciwo ne da ake kira river blindness, shi ma wani kuda shi ke yaɗa wannan ciwo ya sa makanta. Amma akwai maganin da in mutum ya sha na rigakafi da kuma zuwa asibiti akan kari a gano matsalolin za a iya ba mutum magani da zai warke. Shi ma vitamin A deficiency idan aka ci gaba da ba ma yara wannan vitamin A supplements shi ma yakan kawo kariya ga rashin makanta. Trachoma ita ma tsafta, yin aiki idan waɗanda ke sun samu larurar juyawan gashin ido in sun kifta idon su gashin su ya juya yana shafan gaban ƙwayan ido shi ne ke jawo makanta. Akwai aikin da ake sai a juya fatar yanzu gashin ba zai rinka shafa ido ba ko kuma a rinka cire wannan gashin ido din akai-akai zai hana makanta. Sa'annan idan aka ba mutane ruwa isasshen ruwan sha mai tsafta, kinga mutum zai tashi da safe ya wanke idon shi don akwai dangantaka na tsafta da kare afkuwar wannan ciwo. Abu na gaba shine tsaftace yanda yanayin mutane suke zama. Mafi yawan waɗannan cututtuka kamar yanda na ce cututtuka ne da suke samun mazauna karkara wanda babu isasshen ruwa da kuma kazanta. Yawa kinga idan aka yi waɗannan abubuwa duka za a iya tsare al'umma daga afkuwa da samun wannan ciwo. So kinga ashe wanke ido akai-akai da yaro ya tashi da safe a wanke masa wanke fuskar shi ƙwayoyin cutar da suke wurin kinga an raba shi da shi. Shanu da dabbobi da suke kusa a riga suke kusa da mutane akwai ƙwayoyin cuta da suke ƙwari waɗannan kudaje da suke ɗiban ƙwayoyin cuta su kai ga idan yara kinga duk an riga an tsare su. Sa'annan amfani da ƙwayoyin magani na ointment na antibiotics da ake kira. So idan yaro ya zo asibiti aka gan shi da wuri wannan kwantsar da take fita daga idon shi aka ba shi magani suke ga an tsare shi daga kai ga yanayin da zai kai ga abin nan ido ya tafi. Abu na gaba, ciwon suga wanda ba a controlling din shi, diabetes kenan. Duk wanda ke da diabetes in yana samun kulawa yana zuwa asibiti akan kari yana shan maganinsa ba zai kai ga diabetes in ya tsananin da zai lalata jijiyan idon shi ko ya bata bayan idon shi ya kai ga makanta. Kinga akalla waɗannan abubuwa biyar da na yi magana su ne a gaba-gaba wanda za a iya maganinsu. Akwai wasu daga baya wanda za su iya jawowa makanta amma waɗannan dai su ne na gaba-gaba. Dukkansu kuma daga shi yana da trachoma da vitamin A deficiency da onchocerciasis kaisis wanda river blindness da dai magana da kuma diabetic retinopathy yawa suna duk za a iya maganinsu. Shi ne dalilin da yasa ake cewa in mutum ya zo asibiti akan kari in Allah ya sa yadda aka bashi maganin da ya dace ya samu kuma kulawa da ta cancanta in Allah ya sa yadda bashi ba makanta.
Likita, waɗannan cututtukan da kai bayani kamar su irin ita yana da sutra kuma da sauransu sauransu. Shin akwai wani wato alama da suke nunawa ne? To dan wani lokaci za ka ga mutum ma idan shi ko yana kaikayi ko kwanza amma bai damu ba. So akwai wata irin babbar alama da za ta nuna cewa ya kamata mutum ya je asibiti.
Abu na farko, mafi yawan abin da zai kai ga mutum ya je asibiti shine idan ya lura ganin shi yana raguwa. Ta yaya za ka gane ganin ka baya bai inganta ba ko yana raguwa? Shine ka dauki hannunka guda daya ka rufe idan da kake tsammanin cewa yake da matsala, ka bude daya. Sa'annan in ka duba abin da kake saba gani kullum, sai kuma ka rufe shi da kake ganin ka kuma barin wancan a bude. Su ta nan ne zaka iya ganewa ganin ka yana raguwa ko baya raguwa. Abu na biyu, idan ido yana hawaye ko yana ciwo ko akwai kwantsa ko ido yayi ja, duk waɗannan alamomi ne ko abubuwa ne da mutum shi mara lafiya yake ji ga jikin shi. Idan shi yana hawaye, a ka tashi da safe ka ji idan ka yana kwantsa ko yana kaikayi, duka alamomi ne cewa dai akwai wani abu da ke faruwa. Abin da ya fi dacewa shine mutum ya fara zuwa asibiti a duba, a gano, a bambance mishi, a tantance mishi wanne ne dalilin da ya sa waɗannan abubuwan suke faruwa. Wani abun ba mai tsanani ba ne, wani abun kuma alama ce ta sai a sake ƙara bincike.
Yaya za a kwatanta ma yawan mutanen da suke makancewa bayan za a iya maganin abun, musamman ma a Najeriya?
Najeriya ƙasa ce babba kuma tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ake cewa ƙasashe masu tasowa. So ba matsalar Najeriya ba ce, duka yankunan duniya irin masu yanayi irin na Najeriya. Na farko, akwai ƙarancin isassun ma'aikatan lafiya. Bayan ƙarancin isassun yawan ma'aikatan lafiya, akwai kuma ƙarancin isassun institutions na da za a iya kula ma da mara lafiya. Asibitoci kenan, tun daga ƙananan hukumomi ko yankunan karkara zuwa abin nan matakin jiha da kuma matakin tarayya. Abu na gaba, in ma an samu ma'aikatan an kuma samu asibitocin, shin kayan aiki da za a yi amfani da su a yi wa marasa lafiya aikin shi ma matsala ce. Bayan wannan, in ma an samu kayan aikin, to abubuwa ne wanda kuma akwai bukatuwar shi mara lafiya ya san ma cewa yana da amfani ya je asibiti. Mafi yawan mutanenmu na karkara ba su ma da isassun ilimin ya cancanci su je su duba su je asibiti. Za su ga cewa ɓata lokaci ne, ai akwai magungunan gargajiya da za su iya, ko akwai matakai kuma da haɗi again da talauci. Bayan rashin ilimi isasshe, akwai kuma talauci, rashin abun hannu isasshe. Ko da mutum yana so ya je wani lokacin, saboda larurar yau ba zai iya samun damar da zai iya zuwa asibitin don ya samu wannan kulawar ba. Sa'annan ma'aikatan, in ma akwai su, akwai buƙatar mutum ya samu training, kwarancewa akan abin da kake yi, wanda ka sani yau a sake maimaita maka, ana maka refresher course,
don
ana maka yau, ana maka hora, kana samun horo akai-akai from time to time, don abin da ka sani jiya mai yawa ko wani sabon abu, in ana wannan yana suna taimaka. So waɗannan matsalolin kin gani suke jawo mana ki samu cewa mutane gashi dai mutum yana son asibiti ma, ko kana son ka je challenges na kula da marasa lafiya a yankunan mu, ba za a samu yanda ake so saboda waɗannan dalilai.
Yawanci za ka ga wasu wanda za ka ga ko samari sun taso babu ido, sun makance, za su ce maka ba kwandon roba ba haka aka haife su ba. To ya za a shawo kan wannan ita matsalar?
To kin ga ai measles kike magana, ba kwandon roba shine measles. A measles ita kanta ba ta jawo komai, sai ita take sa a samu vitamin A deficiency. Wannan bakon dauran, saboda kwayan cutar measles takan sa garkuwar jiki ta laushi, kwayan cuta su shigo ido, mutum ya samu matsala. Ko kuma wasu daga cikin ayyukan da iyayenmu suke yi idan mutum yana da bakon dauro, a dauko maganin gargajiya a sa a ido, shi ma yana jawowa matsala. To amma dai abinda measles an san akwai dangantaka tsakanin bakon dauro da vitamin A deficiency da kuma makanta. Kin ga ita ma measles za a iya tarewa. Dalili karban menene su vaccine, kin gani? Wa'annan
rigakafi,
good, rigakafin da ake yi na yara. In Allah ya sa yadda mutum ya je mace ta haihuwa asibiti ana mata rigakafi, kuma tana da isasshen lafiya, ba za ta samu, yaro ba zai kamu da measles ba. Kuma kin ga ido ya tsira kenan.
To masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka abinda za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Zailani Abubakar Isa, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nike mana fatan mu kasance lafiya.
Ta gaida Hawwa Umar. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke turo mana ta email.
Sakonmu na farko ya fito daga Isuhun Dila Faki da Ubaliyo gidan Madugu Faki. Suka ce muna addu'ar Allah ya zaba mana jagorori na gari a zaben gwamnati da na 'yan majalisun jihohi. Sakonmu na gaba ya fito daga Ukasha Abdulsalam Koko jihar Kebbi Najeriya. Yace to 'yan uwa talakawan ƙasa ta Najeriya, ya kamata a zaben gwamnati da mu yi wa kanmu kiyamin laili, mu tsaya mu bi tantanta kada ba mu san rai, domin duk wanda ya san rai to a ƙarshe ya yi da na sani. Allah ya zaba mana shugabanni na gari masu kishin mu ba kishin aljihunsu ba. Sakon Mahmud Salihu kauran namo da jihar Zamfara yace dage zaben gwamnati da na 'yan majalisun dokokin jiha da hukumar zaben Najeriya INEC ta yi. Ya zo mana da mamaki matuka duba da yanda hukumar ta raba kayayyakin zabe masu hatsari, wato sensitive materials, ga ofishoshin ta na kananan hukumomi. Tunda har hukumar ta san cewa za ta dage zaben, to menene na raba waɗannan kayayyaki kuma? Muna fatan dai ba wata kullalliyar ce aka kulla ba. Sakon Alhaji Mele Yusufari a jihar Yobe yace 'yan majalisun wakilai da kuka karbi takardun shaidar lashe zabe, muna taya ku murna. Saura mu talakawa da muka zabe ku, ku cika mana alƙawuran da kuka dauka lokacin yakin neman zabe. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rijau. Minista Sadiya Umar Faruk ta ce sun cire sama da mutane miliyan 100 daga talauci a Najeriya. To abin tambayar a nan shine, a wace Najeriyar ce suka yi hakan? Domin mu da ba mu gani ba a ƙasa a wannan Najeriyar da muke ciki. To mun gode masu sauraron mu, ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice tare da Aisha. Aisha?
Ta Murtala, a takaicen, jami'an Ukraine sun ba da rahoton cewa a yau Alhamis Rasha ta kai musu harin rokoki a sassan ƙasar waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar aƙalla mutum biyar. Sojojin Ukraine sun ce sun kakkaɓo rokokin Rasha 34 cikin 81 da suka harbo, sannan sun harbe jirage mara mafiki ƙirar Iran guda hudu wanda dakarun na Rasha suke amfani da su. Dakarun Isra'ila sun kai samame a wani ƙauyen Falastinawa a birnin Jenina a yau Alhamis, inda suka kashe 'yan gwagwarmayar masu ikirarin jihadi waɗanda ake zargi da yin harbe-harbe a yankin. Mayakan su uku sun yi ikirarin cewa suna jihadin musulunci ne, wanda sojojin Isra'ila suka ce suna zarginsu da kai wasu hare-hare inda aka yi harbe-harbe a ƙauyen Jaba wanda ke kudancin Jenina da ma yankin da suke. Sojojin Koriya ta Kudu sun ce sun gano wasu makamai masu linzabi masu gajeren zango wanda Koriya ta Arewa ta harba a cikin ruwa a yammacin gabar teku a yau Alhamis. Hafsoshin kudancin na haɗin gwiwa sun ce an harba makaman ne daga wani yanki da ke gabar teku a birnin Nampo. Hukumomin Taliban a Afghanistan a yau Alhamis sun ce wani harin bam ya afka ofishin wani gwamna, lamarin da ya sanadiyar mutuwarsa da wasu mutane biyu. Harin da aka kai da sanyin safiya a Mazar-i Sharif, babban birnin yankin Balkh, ya raunata akalla mutane 7 a cewar ma'aikatan asibitin. Jami'an 'yan sandan yankin sun ce wani mutum ne da dan kunar bakin wake sanye da riga da abun fashewa ya tada bam din a hawan ginin na biyu, inda ofishin gwamnan Muhammad Dawud Muzani da ya mutu yake. An garzaya da shugaban masu rinjaye dan jam'iyyar Republican Mitch McConnell asibiti bayan da ya tuntube a wani otel a jiya Laraba, wani mai magana da yawun sanatan ya bayyana. Sanatan mai wakiltar Kentucky mai shekaru 81 ya na halarta wani taron lafiya ne a Washington a lokacin da ya fadi.
To masu raye, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri namu, sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu kuma madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin, sai Julie Ledes Gresham wadda ta hada mana shirin, ta kuma ba da umarni, da kuma injiniyan mu na yanzu Murtala Faruk. Sanyin nake muku fatan alkhairi, ma'assalam.